أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة شابكوي دواتن محرم شابكوي نيو رانا تيوني أكي وانا شاشوراو شابكوي كينا شابكوي دواتن محرم شكرا تربول دليفور دا 45 sabuwar shekara ta musulunci wanda ya dace da 4 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai dimbin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muna cikin sabon kitabu da muka shiga, shine kitabu na 11 cikin Sahih Al-Bukhari, kitabul Juma'a, littafin da ya tattaro abubuwan da suka shafi sha'anin Juma'a. Baban da zan mu tashi shine babu na 8, babu siwak magani kahin abinda Allah ya yi ku hadarin nan yadda dama za ta bada. Babu siwak yawmul juma'a, baban da ke bayanin yin aswaki ranar juma'a, wannan shine darasin na 131. Babu siwak yawmul juma'a, baban da ke bayanin aswaki ranar juma'a. Wa qala Abu Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri yake cewa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yastannu, yana yin aswaki. Nan ya kawo hadisin nan a matsayin mu'allaq, ya kawo shi a matsayin mu'allaq, amma ya kawo shi a matsayin mausul. Shine al-Imam Ibn Hajar yake cewa wal mu'allaq darfa min hadis Abi Sa'id al-Madhkur fi bab ad-dibil al-jum'ah. Wannan hadisin da ya kawo a matsayin mu'allaq wani bangare ne kama na hadisin da ya gabata cikin babu tibil juma'a, baban da ke bayanin sanya turare a ranar juma'a. Mun yi shi rana ya ta yau, to a can hadisin ya gabata kenan. Nan Bukhari ba sai ya maimaita shi ba, sai ya kawo shi mu'allaq kawai zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri. Yace yastannu, annabi yana yin aswaki. Yana nihin shine yudalliku asnanahu biswaki, an ce yastannu shine yana goge haƙoran shi da aswaki. Amma hadisin da ya kawo a mausuli, laula ana shuka ala ummati, shine abinda hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fara kawowa wanda zan mu gani. Hadisi na harko da al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzo Allah mai tsira da amincin Allah yake cewa, laula ana shuka ala ummati, dan ba in tsananta ma al'umma ta ba au ala nasi, ko ga mutane. Wannan shakku ne ga marawaici. Yace la amartum biswaki, da na umarce su da yin aswaki, ma a kullu salatin, tare da kowace sallah. Ibn Rajab al-Hanbali Allah mashi rahama yake cewa, dalilin ala anna al-harj wal mashaqqa marfu'an an hadhihi al-umma, dalili ne akan cewa dan saboda dukkan wani abin da ya shafi tsanani da kunci da wahala wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sauke musu shi. Allah yana cewa cikin suratul Hajj, maji ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sanya muku ba kunci a cikin addinin ku. Wanda ya gabata cikin hadisi da dama wanda suke nuni akan wannan. Kuma cikin shi akwai dalili akan cewa aswaki ba farilla bane kamar arwalla, kamar lokacin da za a yi arwalla bai cikin farallan arwalla, to haka nan in za a yi sallah ma bai cikin abin da za a ce wajibi ne sai an yi shi. Da wannan malamai suka tahi akan haka, jumhurin malamai, sabanin wasu daga cikin malaman zahiriya wanda sun tahi akan cewa in mutun ya bar aswaki da gangan sai ya sake sallah, wannan nasi ne akan cewa ba wajibi bane ga al'umma. Dan dai Annabi yake cewa laula an ashuka ala ummati, yana nuni akan cewa umarnin Annabi ko wajibi ne. Tunda bai umarnin ba, to bai zama wajibi ba. La amara wasu ba, da bai umarnin ba sai tsaya a matsayin shi na mustahabbi, sai zama na mustahabbi ne, amma ba za a kira shi da farilla ba. Ibn Hajar yake cewa Fathul Bari, wannan hadisin dalili ne akan cewa umarni in ya zo daga Allah da manzon shi a matsayin wajibi yake, matukar ba wani abu ya kawar da shi daga wajibin ba, kamar yadda malamai suka tabbatar gurare da dama a cikin littattafansa. Ka'ida ce wannan, duk Allah da manzo in suka yi umarni a matsayin wajibi yake, sai an samu wani dalilin da ya kautar da shi daga wajibi. Daga cikin dalilan akwai wannan hadisin, wa fil hadisi dalilun ala istihbab as-siwak, cikin hadisin akwai dalili akan cewa su aswaki mustahabi ne gurin kowace sallah, to sai zama na sallar juma'a ita ma ta shiga ciki. Shine dalilin da yasa Bukhari ya kawo shi nan. Duk da ba ambatan juma'a, amma da yace ma a kullu salat, tare da kowace sallah juma'a ma ku tana cikin sallah. asuwaki nau'i biyu ne akwai na farko akwai asuwaki tare da arwalla dan sallah wanda wannan ya gabata cikin kitabu tahara na biyu asuwaki lokacin da mutun zai tashi zuwa ga sallah wanda shine anan da zaka tashi zuwa ga sallah wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nisa'i da Tirmizi sun huddo daga hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salah da na umarce su da asuwaki gurin kowace sallah wannan shine wanda Annabi alaihi salatu wasalam nau'i nabiyin na asuwaki da yake fada Zaid ibn Khalid yana halartar sallah cikin masallaci asuwakin shi yana kunnan shi kamar yadda mai rubutu yake sanya alƙalamin shi a kunni la yaqumu ila salatin illa stanna duk lokacin da zai je sallah sai ya huddo shi yayi asuwaki saboda wannan umarnin da Annabi ya doka yayi na matsayin mustahabbi wannan shine mazhabin al-Imam Shafi'i Wasilat ibn al-Asqa yake cewa mutane da dama daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance yarbaduna masawikahum bi zawa'ib suwifihim suna rataya asuwakin su a jikin abun gakin takubban su a jikin maratayin takubban su idan sallah ta halarto sai su yi asuwaki su tashi su yi sallah al-Imam al-Baihaqi ya doho cikin salatul khawf daga cikin sunan kinshi wasu da dama sun yi inkari a ce lokacin da mutum ya tashi zuwa ga sallar farilla duk ko da yaushe sai yayi asuwaki don saboda kamar yadda aka yi bayani ba wajibi bane wasu sun ce a cikin masallacin mutum ba zai yi ba ba a so mutum ya a cikin masallacin daga ciki akwai al-Imam Malik don saboda hudda kazamta ne a cikin masallaci an rawaito cikin tahzibul mudawwana annahu yukrahu an ya'khudha al-mu'takif min sha'rihi aw azfarihi fil masjid wa in jama'ahu alqahu li armati al-masjid a cikin tahzibul mudawwana yake cewa makaruhi ne mutum yana cikin itikafi cire harci ko kuma cire wani gashi a cikin masallacin dan alhurman masallaci ya huta waje yayi in ya gama sai ya komo to kuma ga wani itikafi ma to kuma ina ga wanda zawwa ne yayi dan ya huta wannan yana nuni akan cewa asuwaki abu ne wanda yake mai ƙarhi sunna ce mai ƙarhi wanda ana son ruko da ita lokacin sallah da ma lokacin da ba na sallah ba hadisi na gaba na 888 al-Imam yake cewa akhbarana Abu Ma'mar haddathana akhbarana Abdul Waris haddathana Shu'aib ko akhbarana Shu'aib ibn al-Habhab haddathana Anas ibn Malik kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajen lafazin haddathana ko akhbarana ana samun sabani tsakanin nawa da naku da nuskan nan suna ishara akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqad aksartu alaikum fi suwaki haqiqa na yawaita muku wajen asuwaki wajen umarta ku da shi da zaburar da ku ma'ana abinda yake nihin yawaitawa nan shine yawan zaburar da su da yake da kwadaitar da su akan farala ta asuwaki daga cikin kwadaitarwar da Annabi yake cewa ya yawaita daga ciki akwai abinda al-Imam ya huddo hadisin da al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq as-siwaku mutaharatu lil-fam mardatun lir-rabb asuwaki tsarkin baki ne kuma neman yarda ne ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo cikin Fathul Bari haka Bukhari ya kawo shi mu'allaq a wani guri daban haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita kan sha'anin asuwaki da umarta da ayi da shi cikin musnad na al-Imam Ahmad yake cewa laqad umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuha ilayya fi haqiqa na an umarce ni da yin asuwaki so diyawa har naji tsoron ma cewa za amun wahayi akan shi a cikin hadisin Wasilat ibn al-Asqa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuktaba alayya an umarce ni da asuwaki har sai da naji tsoron a wajabta mini shi wanda shi wannan al-Imam Ahmad cikin musnad ya huddo shi ana kawo hujja da dalili akan cewa asuwaki ba wajibi bane hatta ga Annabin alaihi salatu wassalam dan saboda da wajibi ne da ya zama na wajibi akan shi Hanzalatul Ghasil a cikin musnad na al-Imam Ahmad ya huddo yake cewa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance an umarce shi da yin asuwaki ga kowace sallah yana da tsarki ko bai da tsarki yayin da haka yayi tsanani yayi yawa akan haka sai aka umarce shi da yin asuwaki ga kowace sallah amma a wajen arwalla sai aka sauke mishi shi sai in hadasi yayi wanda Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun huddo shi wannan hadisin wannan sune daga cikin hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin marfu'ai in kana suyaku kal ala faridatun huwa li ummati tadawu yace hadis asuwaki ko da ya kasance wajibi ne ga Annabi alaihi salatu wassalam to ga al'umman shi amma su mustahabbi ne wanda wannan shine abinda malamai suka tai hadisi na uku cikin baban hadisi kuma na 889 cikin littafin al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Kasir haddathana Sufyan an Mansur wa Husayn an Abi Wa'il an Huzaifa yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan ya tashi daga daddare ya shusufahu biswaki yana goge bakin shi da aswaki ma'ana yana yin aswaki ya gabata wannan hadisin a cikin kitabu tahara hadisi na 245 cikin kitabul wudu da bayani akan shiga baki daya a ciki a wancan gurin an yi dogon bayani akan shi sai babu na tara babu man tasawwaka bi siwaki ghairihi baban dake bayanin wanda zai aswaki da aswakin wani shi aswakin ba naka bane amma na wanne sai ka dauka kai shar'antuwar yin wannan hani ko kuma ba da dama hadisi na 809 me yasa dan saboda kan mu ga kankantar mas'ala an kulla babi akan ta dan a musulunci so ake duk abinda mutun zai yi ya kasance yana da ilimi da masaniya akan shi shi yasa zamu ga Bukhari abinda bai kai ka ba yana kulla babi akan shi to a addini babu karamin abu komai so ake yi ya kasance mutun yana da masaniya akan shi قال هشام بن أروى أخبرني أبي أن عائشة قالت كتوى دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به عبد الرحمن بن أبي بكر يا شبو وجن النبي تارد شيء أكوي أسواكي أنا أسواكي دشي فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له سي النبي صلى الله عليه وسلم يكلا أسواكي ننسينا تشمشي أعدني هذا السواك يا عبد الرحمن معنى إتا عائشة تقول أما كان أنت عبد الرحمن تتشبانو أن أسواكي كي عبد الرحمن فأعطانيه سي يبانشي faqasamtuhu sai na kariya shi summa madagtuhu sannan sai na abun gake shi kasama da sadu shine kariyawa kamar wannan cikin suratul anbiya wa kam qasamna min qaryatin kana zalimata qasamna muka kariya su faqasamtuhu sai na kariya shi summa madagtuhu sannan kuma sai na abun gake shi na sa shi baki na kurkure shi fa adaituhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aswakin fastan nabi yayi aswaki da shi kenan nan gurin Aisha Allah rahmatu ta fahimci ta cewa annabi da yake ta kallon aswakin na wajen Abdurrahman bai da lahiya yana son shi ne tace huwa mustanidun ila sadari annabi yana kishingide zuwa ga abun nan zuwa ga kirjina a cikin wani hadisi yana cewa yana zawwa cikin ruwaya cewa faqadimtuhu da addalun shine al'addu bil asnan na cije shi ma'ana aswakin na ciza shi na cira ɗanda yayi aswakin na zubda yana zawa da ruwaya faqadimtuhu madadin faqasamtuhu wa fil hadis dalilun ala anna al-istiyaq sunnatun fi jami'il awqati inda iradati salah wa ghairiha ibn rajab yace cikin hadisin nan akwai dalilin cewa aswaki abun so ne mustahabi ne cikin dukkan kowane lokaci lokacin sallah ne an yi ne sallah ko kuma ba a yi ne sallah ba dan aswakin annabi alayhi salatu wassalam anan wa yana cikin rishin lahiyar shi ne ta rasuwa wala mai kun kasiran hina izilli salatin bayyanihin yin wata sallah a wannan lokacin wala tilawa babu wata tilawa da yake nihi kaga ba karatun qur'ani bane zai yi ba sallah bace zai yi yana kwance a gadan rishin lahiya ne ya nuna yana son aswaki wa kad kila ana cewa innahu qasara bi zalika tasawwuku inda khuruj nafsihi alkarima wasu suna cewa annabi ya so yayi aswaki ne a lokacin da ran shi zai huta ran shi mai tsarki da zata huta ran cuta ce ta ajali li ajli hudurul malaikatul kiram dan malaiku masu karamci suna zawwa wa dunuhum minhu liqabdi ruhi zakiyati tahirati tayyiba kuma da yasu kusanci annabi dan amsar ran shi mai albarka mai tsananin tsarki wa qad amara salmanul farisi yayo ruwaya Allah rada shi imratu inda hidurihi a wajen an rawaito cewa mata shi wajen halarta shirin shi ya halarto an tudiba mawdu ahu bil miskili hudurul malaika fi yace gurin da zai yake tunanin cewa zai rusu yana cikin cutar rasuwa Salman al-Farisi ya umarci mata shi cewa ta sanya turaren wuta ta sa gurin ya kwashi kamshi saboda malaiku suna zawwa wa qala sai yake cewa innahu yazuruni aqwamu yajiduna riha wala yaquluna ta'aw yace wasu suna zasu zo mini wanda zasu halarci wannan guri wanda ba cin abinci ba suke karrama su shine mun karrama su da sanya musu turaren wannan dai suna san shi wannan ishara ce ta cewa ya ga alamun cewa ran shi zai huta kuma ya ga alamun cewa mala'ikun rahama ne don wanda ya kasance mala'ikun ba na rahama bane ai ba zancan a tarbe su da karrama da mutunta bai ma san ba lokacin da zasu zo babi na gaba shine na tarago na goma babu na goma babu ma yuqra'u fi salati al-fajr yawm al-jumu'ah baban dake bayanin abinda ake karanta cikin sallar asuba ta ranar juma'a cikin sallar asuba ta ranar juma'a satin can umbo man ce bar na karanto natija bahasin nan mun karanta wannan cewa yana karanta su a cikin ranar juma'a hadisi na 809 yake ce haddathana abu nu'aym haddathana sufyan an sa'd ibn ibrahim an abdurrahman ibn hurmuz an abi hurayra qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u fil juma'ati yana karanta cikin juma'a fi salatil fajr cikin sallar asuba ta juma'a alif lam mim tanzil suratul sajda wa hal ata ala al insan suratul insan kenan cikin sallar raka'a ta biyu wannan shine abinda al-imam al-bukhari ya huddo cikin wannan baba kuma shi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ta juma'a wasu rawaito ma cewa yudimu zalik yana dawwamar da hakan din cewa kowace juma'a da sahiwa annan su yake karantawa wannan surorin guda biyu masu albarka yace idan wannan ya tabbata anan sai mu ga cewa abinda ibnu battal ya kawo cikin wannan hadisin cewa an halitta mutun ya karanta sufin fiya sajada mutun ya karanta surar da akwai sujada a cikin ta ranar juma'a al-imam an-nakhai haka yaso da ibnu sirin magana ce ta malaman kufa suka ce sunna ce maganganun malik su kuma sun sha bambam akan hakan kin aka rawaito daga ibnu wahab dalibin malik ya rawaito cewa la ba asa an ya qara'u al-imam bi sajada fil farida babu lahi liman ya karanta surar da akwai sujada a cikin ta cikin farilla ashhabu kuma yayo ruwaya daga malik cewa yaki hakan kin sai in a bayan nashi qalilullah khafa an yukhallid alaihim jama'a kadan ce bai tsoran abun ya cakude musu haka yi cikin sharhin ibnu battal haka cikin hilyatul ulama da rawlatul dalibin da al-kafi da al-mubdi da az-zakhira ma'ana abin da yake nihi surar da ta kasance akwai sujada ana cikin karanta ta za a bari aje sujada in jama'a akwai awamun nas jahilai da dama a bayan shi malik yace makaruhi ne dan zai cakuda musu lamarin za su kasa ganewa menene ne akai cikin sallar farilla sun ga liman kawai ya yanke karatu ya tai sujada amma in yan kadan ne bayan shi wanda sun san abin da ake ni kuma sun ma san cewa an zo gurin sujada kan a zo ma suna shirin kowa ya shirin akai sujada wannan babu lahin shi al-imam malik kuma nazari ne wanda yake bi dogo na al-imam malik kan wannan mas'ala ibnu abi shayba ya ruwaya da sanadi kyakkyawa daga hamzat al-awar daga ibrahim cewa yayi sallar juma'a ranar juma'a ta asuba sai karanta muskafaya an shayar suratul maryam daga aliyu cewa ya karanta suratul hashar da suratul juma'a a ranar juma'a mazhabin malaman kufa shine karhancin karanta wani abu wanda ya kasance an kebance shi ga wata sallah kebantatta ma'ana ka sa cewa sallar magriba kullun kaza zan karanta sallar lisha kullun kaza zan karanta ba sauyawa wannan malaman kufa sun ce makaruhi ne wa an yaqra suratul sajda ko mutun ya karanta suratul sajda da halata cikin wannan asuba ta juma'a ya rike shi har kullun yace lamma kana fihi min hijran baqil qur'an dan wannan zai sa a kaurace ma sauran qur'ani sai zamana ka kaurace ma sauran qur'anin ba a taboce a taboce walaysa fihi mahjur wa ihamu tafdilu ba'dahu ala ba'd kuma wannan zai yi nunin ga jahilai su ga cewa ashe wacce surar ta hi farala ga sauran in sai ga kullun ita liman yadda muka yake tai yace wa kalamullahi fil haqiqati sawa zancan Allah ko a haqiqa duka daya ne dan saboda dukkan shi magana ce ta Allah al-imam tahawi sai ta'liqi akan wannan yake cewa idan yana ganin cewa wajibi ne bai halitta yi wani banda wannan ba nan ne za a ce makaruhi ne amma dan ya karanta dan neman albarka da neman koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ya karanta wannan babu lahi dan ga ruwaya can wanda take cewa annabi yudimu zalika yana dawwamar da karanta wancan a cikin wannan asuba a cikin littafin al-muhit na cikin malaman hanafiya suka ce da sharadi ya kasance wani lokaci ne zai karanta ba kullun ba ya rika dan sassauyawa yace dan saboda jahili kada yi tunanin cewa wajibi ne dole sai ita muhallab ibn abi sufra yake cewa al-qira'atu fi salati mahmulatun ala faqara umati sarmin gaba ɗayan magana dai karatu cikin sallah kawai ka'idar shi shine faqara umata yasara min ku karanta abin da ya sawwaka lima abin da ya sawwaka gare shi shi zai karanta malik ya ce makaruhi ne dan saboda gudun cakude ma al'umma ba wai makaruhi bane cikin cewa akwai karhanci in mutun ya dawama akan wannan muna da cikin mazhabin malik kuma akwai ihtiyadi abinda ake ganin zai sabbaba wani abu sai a kauce mishi ولذلك ترك الشعر في اخر في السجود في المفصل شي يسا النبي صلى الله عليه وسلم اكن سور المفصل يبر سجدا اقلشن رايوه شي ابن العربي yake cewa bukhari ya huddo mana a cikin wannan hadisin kan shi in muka nura ta hanyar sa'ad ibn ibrahim da lafazin cewa kana al-muqtadiya lil-mudawama hada take nuna cewa annabi dawama ne yake kana yaqra'u fi fil-fajr yawm al-jum'a yake nuna cewa anji ibn al-arabi cewa dawama ce amma yace abu ne mai rauni a wajen al-imam malik kana batta nunin cewa dawamar ma a koda yaushe sai dai a nemi dalilin a wani waje daban ana kawo ta a gurin da ya zama na ma ba dawamar abu bane sai babe na gaba babe na 11 babul juma'ati fil qura wal muduni baban dake bayanin juma'a cikin alƙaryoyi ƙauyayyuka da kuma birni ƙauyayyuka da birni hadisi na 1892 al-imam yake cewa hadathana muhammad ibn al-musanna qala hadathana abu amir al-aqdi qala hadathana ibrahim ibn tahman an abi ja'far ad-dubai an ibn abbas annahu qala yake cewa kala yana cewa wannan yana cikin Ibrahim ibn Tahman cikin wanda Abu Jabbar ya soka ya ci mutuncinsa a cikin Sahih Bukhari cewa masu rauni ne alhali ko da bibi tarajumin malamai abinda suka yi darasa akan shi da ba zai kai shi ga cin mutuncin shi ba cewa an sayo mai rauni a cikin Sahih Bukhari daga ciki akwai Ibrahim ibn Tahman ya soke shi cewa Bukhari ya sayo masu rauni daga Ibn Abbas cewa inna awwal juma'atin jumi'at yace farkon juma'ar da aka yi ba'da juma'atin fi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin bayan juma'ar da aka yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais a cikin masallacin Abdul Qais aka yi ta bi juwasa a garin da ake cewa juwasa min al-bahrain daga cikin garin bahrain wannan ita ce juma'a ta farko bayan juma'a ta masallacin annabi alaihi salatu wassalam hujjar bukhari kamar yadda zan mu gani nan juwasa kauye ce amma kuma gashi ita ce juma'a ta bi ma da aka yi hadisi na 1893 al-imam yake cewa hadathana bishr ibn muhammad yace akhbarana abdullah yace akhbarana yunus an az-zuhri qala akhbarana salim ibn abdullah an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in dukkanku makiyaya ne wa zada laysa ya qara qala yunus yana cewa kataba zurayq ibn hakim ibn hukaim afwan ila ibn shahab ya rubuta zuwa ga ibn shahab muhammad ibn shahab az-zuhri malamin malik wa ana ma a huyo mai zumbi wadil qura da ni da shi aran nan muna kwari na kauye yace hal tara an ujammi shin kana ganin mu juma'a yace wazura qamilun ala ardin ya'malu ha shi kuma ruzaiq yana ma'aikaci ne a wata ƙasa da yake aiki a wani guri da yake aiki wa fiha jama'atun min as-sudan wa ghairihim a ciki akwai jama'a ta bakakin mutane da wasun su yace wa ruzaiq yawma izin ala aila ruzaiq kwara a wannan lokacin a garin aila ne yake matsayin shugabanci fa kataba ibn shahab sai ibn shahab ya rubuta wa ana asma'u ni ina ji ya amaruhu an yujammi kenan shi matsayin shi na shugaba ya turo takarda ga al-imam muhammad ibn shahab az-zuhri malamin malik yana tambaye shi kana ganin a kauyen da muke mu yi juma'a al-imam ibn shahab yace mishi bi an yuji amaruhu bi an yujammi ya bashi labarin cewa su yi juma'a kawai yukhbiruhu anna saliman haddathahu yana bashi labari cewa salim ya bashi labari cewa Abdullahi dan Umar yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma kowan ku za a tambaye shi ga kiwon da aka bashi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi ga kiwon da aka bashi war rajulu ra'in fi ahlihi mutum mai kiwo ne cikin iyalan shi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi yace wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha mace mai kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ulatin ar-ra'iyatiha kuma abun tambaya ce ga kiwanta wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi mai hidima bara mai abun tambaya abun kiwo ne cikin dukiyar shugaban shi yana kiwo ne wa mas'ulun ar-ra'iyati kuma za a tambaye shi ga abun da aka bashi kiwo wa hasibtu ina zatan annahu qala yana cewa kada qala yace wal rajulu ra'in fi mali abi mutum mai kiwo ne cikin hatta dukiya ta ma'aihin shi wa mas'ulun ar-ra'iyatihi kuma abun tambaya ne gami da kiwon shi nan gurin wani zai ga cewa nan dukiya ai ta baba ce ko dan na cinye ba komi to hatta da wannan yace wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi a ƙarshe sai annabi yayi al-ijmal ba'da tafsil amma jan malaman balaga bayan an yi ɗaiɗai kun magana an ciccira ta kuma a ƙarshe sai a dunkule ta yahi umarnin yahi ƙarhi yace dukkan gude ga baki ɗaya masu kiwo ne kuma abun tambaya ne a cikin kiwon da aka baku wannan hadisin bukhari ya hudo shi guri 8 bayan wannan gurin shine na abun nan guri na harko da ya hudo shi nan gurin al-imam yake cewa idza taqarrara zalika anan gurin kamar yadda zan mu gani duk da bayanin zai zo mutum bai ga inda aka yi wajhu shahid mahallu shahid kirara akan cewa tambayar da yamma Muhammad ibn Shahab az-Zuhri cewa zan mu iya juma'a a kauye a matsayin shi na shugaba ya tambaye ibn Shahab az-Zuhri zan mu iya juma'a a kauye yace eh kawai ku yi juma'a har ya kawo mishi wannan hadisin to mahallu shahid in kamar da zan mu tarda shine cewa wal imamu ra'in shugaba mai kiwo ne kiwo kuma duk abin da ya shahi addinin su shine gaba gaba yace idan wannan ya tabbata ijma'i yayi tsaye akan cewa juma'a wajibi ce ga wanda suke a birni to sai aka yi sabanin ta akan wanda suke a kauye Malik yake cewa dukkan wani kauyen eh da ya kasance akwai masallaci ko kasuwa to juma'a wajibi ce akan masu ita yace amma bata wajaba ba akan wanda suka kasance yan kauye karami ko mun yawan su wanda gusawa suke dan su matsayin yan bulaguro ne ko mun yawan su in taron hulani ne makiyaya ko bugaje ko mun yawan suka tattara a wani guri na damuna suna kiwo to ko mun yawan su nan ba za su yi juma'a ba nan saboda yan bulaguro suke wannan ita ce magana al-Imam Shafi'i da jama'a da dawa wa aujabaha minhum Ahmad al-Qarya idza kana laha abniya mujtami'a wa fiha 40 min ahli wujub al-juma'a yace Ahmad ya wajabta ta da yan kauyen da suka kasance akwai gine-gine garin kuma mutane suna hada a gurin wanda sun kai mutum 40 wanda juma'a ta wajaba akan su daga ciki akwai diya da balagaggu da masu hankali da tabbatattu a gurin ba masu barin gurin bane ko sahi ko rani ko damuna ko bazara ko yaushe kaje mutanen suna nan Abu Hanifa yake cewa la tasihu illa fi misr batta ingantuwa sai cikin gari yanda kasance mai masallacin juma'a kuma akwai guri wanda yake na sallah na juma'a bata halitta ba a kauyuka amma ta halitta yace a gurin da ya kasance akwai Amirul Hajji shugaba na Hajji ko Halifa yana cikin bulaguro ita ce magana Abu Yusuf ko magana Sauri ce ma'ana magana Abu Hanifa cewa idan tahiyyar da kuke bulaguron da kuke in akwai shugaba a ciki waliyun ku sarki yana tare da ku cikin tahiyyar koda a cikin inda ku ya da zango ne sai ku yi juma'a an saboda shine shugaban shine gimshikin juma'a Muhammad yake cewa la juma'ata bi mina babu juma'a a garin mu na hakanin cikin arfa batta yi inganta ba a yi juma'a wanda wannan mas'aloli masu dama wanda malamai sun yi ta bayani akan su yace malamai sun yi sabani akan wani gari ne wanda juma'a ta halitta ya halitta a yi juma'a cikin shi Abu Yusuf yake cewa dukkan wani gurin da ya kasance akwai gurin kasuwanci kuma akwai duk abin da mutane suke bukata na rayuwar su to wannan za a yi juma'a a wannan garin da wannan suke bada fatawa akai cewa in sun kai yan garin 15,000 asharata arab 10,000 kai wanda sun isa su yi yaki a cikin al-Muhid yake cewa da wannan magana suke ruko yan malaman abin nan Hanafiya istadalla bihi man ajaza al-juma'a fil qura wanda suka kawo hujja akan cewa ana iya yin juma'a a cikin kauyuka da wannan hadisin suka kawo hujja hadisin baban nan da ma hadisin da Abu Dawud da Ibn Majah da Baihaqi suka kawo Ibn Khuzaimah ya inganta shi daga Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik yake wa kana qa'idu abihi ya kasance dan jagoran baban shi ne lokacin da idan shi ya bace yake cewa ya ji kiran sallah ranar juma'a turhamu ala sa'ad ibn zurara fa qultu lahu idza sami'ta an-niba'a tarhamta yace kai din lokacin da naji baba ka ji kiran sallar juma'a sai kai addu'ar rahama Allah ji kan sa'ad ibn zurara sai yace li'annahu awwal man jama'a bina fi hazmun nabi yace dan shine farkon wanda ya fara mana juma'a a gurin da ake ce ma hazmun nabi ti gari ne min harrati bani bayada fi naki yuqra'u bi naki ila khidmat a cikin wannan gurin nan ya fara mana juma'a shi yasa duk inda naji kiran juma'a sai na mishi addu'a wannan yake nuna cewa garin da ya ambata kauye ne ya nuna hujja cewa ana yin juma'a a kauye Baihaqi ya hudo cikin sunan kinshi cewa As'ad shine horkon wanda ya fara juma'a a Madina kahin zawar Annabi alaihi salatu wassalam yace ku nawa ne lokacin yace mu 40 ne wanda al-Imam ya hudo cikin as-Sunan al-Kubra al-Baihaqi haka Baihaqi ya hudo cikin ma'rifatu sunan al-Asar yace ga Zuhri yace da yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mus'ab ibn Umair zuwa ga Madina ya karantar da su al-Qur'ani ya hada su guda 12 ne Mus'ab shine horkon wanda ya musu juma'a a garin Madina yayi ta da musulmai kahin Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo Baihaqi yace yana nihin zababbu guda 12 wanda aka zabo suka huto suka taho zawwa garin Madina wannan duka abin da ya shahi hadisin na farko ne da muka gani hadisi na hudu kuma wanda Bukhari ya kawo na kullukum ra'in kullukum mas'ulun ya kawo shi nan dan saboda garin Aila da aka ambata imma a kira shi birni ko a kira shi kauye kamar yadda ya gabata. Kuma Bukhari ya kira shi a matsayin kauye ne, shi yasa ya kulla babi akan wannan. Da ya kawo Ruzaik ibn Hakim da ya tambaya gami da garin da yake ciki wanda har akwai bakakken mutane, wanda mafi karancin garin ana lissahin shi a kauye a wancan lokacin. Na gaba cewa arra'i in an ce mai kiwo shine wanda ake kiwo aka bashi amana akan wani abu yayi tsaye da shi da kula da shi da duk abin da zai kasance na nazarin abin da zai kama wannan abin maslaha ya kasance yana kalkashin shi, kuma yayi tsaye da adalci ya kula da addinin shi da duniyar shi da duk abin da ya rataye da shi. Wannan shine haƙƙin ri'aya, shine haƙƙin shugabanci. Duk wanda aka ce wane yana kalkashin shugabancin wane. Al-Imam Al-Khattabi yake cewa ar-ri'aya husnul ta'ahudu lishay'in, an ce kiwo kawai shine kyakkyawan kulawa ga abu. Hakika sun yi daidai wajen tasmiya, wajen ba da suna, sai dai sun yi sabani ne wajen asalin kalmomi kawai. In an ce shugaba kawai shine wanda zai kula da tsayuwa da lamarin mutane da kula da addinin su da dukkan abubuwan da ya kamata a kula da su. Yace abu na gaba, mun sani cewa an shartanta cewa gari wajibi ne sai a cikin gari ake yin juma'a, amma zahiriya sun wajabta juma'a a cikin kauye ko mun kankanta shi. Ibn Hazm yace hujja shi shine Umar ibn Abdul Aziz yayi sallah a garin da ake cewa Badaha. A rika hadarin nan dai mu gaba. Kamar yayi bari kawo natija yani to ana yi ana leka ga aje to na limana leka maga. Na gaba yake cewa mun sani cewa Ibn Hazm yake cewa ga mafi girman hujja cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho Madina tana yar karamin kauye, a matsayin kauye take garuruwa ne da rababbu, ba a guri ɗaya suke ba, akwai Banu Malik ibn Najjar da Bani Adi ibn Najjar da Banu Mazun ibn Najjar da Banu Sa'ida da Banu Salim da Banu Al-Haris ibn Al-Khazraj da Banu Amr ibn Auf da Banu Abdul Ashhal da sauran duka a gurare suke daban-daban ciri-ciri, ba a guri ɗaya ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu juma'a, wanda yake nuna cewa ba sai a gari wanda ya kasance birni ba. Na daga cikin sharuddan ta ya kasance akwai sarki akan wata magana. Ibn al-Munzir yake cewa madatu sunna bi anna allazi yuqimu al-jumu'a as-sultan, sunna ta gabata cewa wanda zai tsaye da juma'a shine shugaba, ko wanda ke tsayuwa a matsayin shi a madadin shi wanda shugaba ya sa, in babu sai su salla az-zafar. Hasan al-Basri yake cewa arba'un ila sultan, abubuwa guda hudu suna bukatar sai sarki ya yi su, ya ambaci juma'a daga ciki, wanda Ibn Abi Shayba ya hudu. Habib ibn Abi Sabit yake cewa la takunu juma'a illa bi amirin wa khutba, juma'a ba ta kasance sai da sarki da kuma khutba. Shi yasa tun daga wancan lokacin aka samu musulmai suke da al'ada in za a buɗe masallaci na juma'a sai sarki ya zo ya tabbatar da cewa wani shine liman, dan saboda koda ba shi ya bada juma'a bai zamana da dai yarda shi kalkashin budawa shi wannan liman kin yake bada sallah. Wa an Malik, daga Malik yake cewa za ta kaddama rajulin bi ghairi iznil imam lam yuzihum. Imam Malik a cikin littafin Az-Zakhira yadda ya kama gane shi, Malik yana cewa idan wani ya wuce gaba ya musu juma'a ba izinin sarki, juma'a su ba ta yi ba. Sahibul bayan ya kawo magana da daddata al-Imam Shafi'i cewa la tusulhu illa khalfa sultan aw man azina lahu, juma'a ba ta yi wa sai bayan sarki ko kuma wanda sarki ya bashi izinin ya ba da wannan juma'a. Haka ke cikin littafin al-Bayan. Amma al-Imam Nawawi ya ce wannan magana ce shazza a wajen malaman abun nan, malaman abun ga Shafi'iyya. Daga Abi Yusuf yake cewa li sahibi shurda an yusalli bihim duna al-qadi, wanda ya kasance ma'abucin jagoranci ne, shurda su ne police, a wannan tun wancan lokacin akwai tsarin police ne wanda aka sani da ƴan hizba, to ko shi yana da ikon ya tsaye da juma'a matakar shugaba ya sanya shi. Ibn al-Qasar, duka wannan abin da ya sa musulunci ke kula da kiyaye wannan abubuwan saboda ka a bar musulmi su tahiya fauda karazibi, tahiya karazibi ba tsari take kawo hargitsi da ya musu. Wa min shuruti, yana daga cikin sharuddan ta al-waqt shine lokaci da sauran abubuwa da dama da ya kawo a kalkashin wannan hadisin. A nan gurin sai mas'ala ta gaba yake cewa malamai sun yi sabani akan adadin da juma'a take kulluwa da su, wala tan'aqidu bidunihi ala 13 qawlan, magana 13 suka kawo a takaice magana ta farko cewa batta yi sai da mutum 40 ko kuma sama da haka, sai da mutum 40. Wannan magana Abu Huraira da Shafi'i kanta ya tahi haka dara kudin Yahudu ga dalilan sa nan gurin masu yawa. Magana ta biyu wanda suka tai kan cewa sai ta zama da mutum 50 sama da haka, magana ce ta Umar ibn Abdul Aziz da wata ruwaya daga Ahmad, dara kudin ya kawo hadisin su fil 50 juma'atun wa laysa fima duna zalik, amma hadisin ana da magana akan shi. Na uku cewa mutum 30 kamar yadda Ibn Habib malamin Malikiya ya hikaito da Mutarrif yace mutum 30 da abin da ke kama da haka, Ibn Majusur shi ma ya kawo irin wannan. Magana ta gaba ta hudu da mutum 21 da mutum 21, magana ta biyar cewa da mutum 7 kada su yi kasa da haka, magana ta shidda ita ce magana Abu Hanifa da Zafar cewa an sun kasance mutum 3 ne liman na hudun su kawai su yi juma'a. Na 7 Hasan al-Basri yake cewa tana yiwa da mutum 2 liman ke kasance na 3 su, ita ce magana al-Imam Sauri da wata ruwaya daga Ahmad da Abu Yusuf. Magana ta 8 cewa tana yi da wahid mutum 1 tare da liman sai yin juma'a su, magana ce ta al-Imam An-Nakhai da Hasan ibn Hayy da Dawud ibn Ali Zahiri da mabiyan su, daga ciki akwai Ibn Hazm az-Zahiri. Magana ta 9 cewa mutum 12 wanda ita ce Rabi'a ya ambata malamin Malik yayi hujja ne da dalilin al-Iyr. Magana ta 10 bi 13 da mutum 13, magana ta 11 cewa da mutum 40 wanda suke daga cikin mawali, wanda Shaddad ibn Amr ya rawaito shi daga Umar ibn Abdul Aziz. Magana ta 12 cewa da mutum 80 wanda al-Imam al-Mawardi ya kawo ta a cikin abin nan, al-Imam al-Mawardi cikin al-Binaya da Umdatul Qari da Fathul Bari. Magana ta 13 cewa da mutum sai ta kai mutum 200 wanda Imam Qadi Iyad ya hikaito ta a cikin Ikmalul Mu'lim, dan an rawaito dukan su suna da hujjojin su da dalilan su tsallake su ne muke yi. Amma sai malam a ƙarshe cewa aksaru hazihi al-aqwalu da'awa bila dalil, mafi yawaicin wannan maganganun da'awa ce babu hujja. Wa inna ma ba'daha halun wa qawa la lazam minha at-tahdid, wasu kawai suna nura da hali ne da ya abuku babu tahdidi babu sa iyaka. Wancan kamar na Malikiya da ra'ayin Rabi'a cewa annabi dan da ya sallame yana juyewa da sun gudu wajen abinci mutum 12 suka yi saura, to amma ba nasi bane kawai, wani abu ne ya faru ba zai zama hujja ba. Babu wani abin da yazo akan iyakance ta na hadisi sahihi, shi yasa ake ta sabani, kowa sai leka wata hujja wadda take koda bata da ƙarfi ko kuma dalilin ta ba sahihi bane sai ya ruko da shi, shi yasa ake samun irin wannan. Ina ganin zamu takaita babu na gaba da wuya zai samu nan, zamu takaita abinda muka faɗa daidai. Allah ba mu lada na kuskure, Allah madaukin sarki yayi mana gafara. Inda sina sai na gaba ina ga sai sha sai sati na 3 zan yi bulaguro zuwa sati 2 kenan, sati mai zawwa da mai biyu shi babu darasi, amma sai duk abinda muka yi a cankin za a rika ganin shi insha Allah ta'ala, zan mu aiko insha Allah ta'ala. Na gaba kafin mu shiga zuwa cikin darasi na gaba, abinda ƴan uwa muke tunatar da kanmu muke kiran junan mu akai shine abinda halin da kasan mu ta ciki ta shiga, duk wajibi ne ga dukkan wani musulmi. Sahabban Annabi alaihi salatu wassalam suna da tsarin su lokacin da shine yake cema fitina, yana daga cikin abinda al'umma Annabi alaihi salatu wassalam Allah ya musu alƙawari duk zinuban da zasu yi, dukkan irin wani badalar da zasu yi babu azaba ta tumbuke su a halaka su yadda aka ma'adawa da samudawa da sauransu. In ba annabi zinuban da suka gabata na al'ummomi dukkan su akwai su a yanzu, wanda aka halaka mutana annabi Lutu gashi cikin musulmi har kungiye shi adda kai kungiye yan luwadi, wanda sai kasance zinubi da aka halaka al'umma saboda tauye ma'auni gashi a wajen yan kasuwa ya zama na ma shine abincin. Hakanan ha duka abubuwan nau'i nau'i sihiri wanda aka suka mutanen annabi Musa suka keɓanta da shi gashi yanzu ya zama da shi ne amma abun tutiya, yadda dai aikin sabo ya wasu. To wannan Allah madaukin sarki alƙawalin shi ba zai tumbuke al'umma ba akan wannan zinububukan, sai dai yuzika ba'dakum ba'sa ba'd, sai dai ya rika dandana ma bangaren ku azaba ga bangare. Wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan, haka muke dora azzalime bangaren su bisa ga bangare. Ga wani yana zalunci kuma ya kawo wani azzalimi shi ma dan uwan shi ya hau bisa kanshi, to wannan shine kadai Allah yake ma al'umma kuma dan jarrabtawa. Tun lokacin sahabbai an yi fitina, kuma yadda sahabbai suka yi tayi shine kawai tsayuwa mu'amalantar wannan fitinar ba mutun ya huto ya sa kanshi cikin ta ba bakin shi abinda zai iya yi gudunmawar shi balle mu yanzu da ake cikin rauni kawai shine addu'a da ikhlasi mutun da ikhlasin shi ya tashi cikin dare da shi ko da iyalan shi ko shi kadai ya tashi yayi addu'a yayi sallah ya daga hannun shi cikin suje da shi ta kai kukan shi zuwa ga Allah madaukin sarki dan saboda a yadda su shuwa gabanin suke tahiya wanda ya san yadda duniya take gudana duniya take tahiya kusan kawai wakile ne na turawa sha'anin su babu wani wanda ya isa ya gane shi magana su ta fatabbaka ta yan siyasa ta yau mutum bai isa bai anhwa wanda zai tsaya na anhwani da fatabbaka ta yan siyasa ba zai iya fahimta har abada inda aka ba gaba ba zai rika kallon kawai abubuwa suna tahiya wanda sabanin haka nan ne duk wasu abubuwan da kake gani suna gudana tsakanin duniya ce gaba ɗaya da ta zama tana ƙarƙashin tura da manahuci ake tahiya da ita tun daga sama har ƙasa da manahuci kawai ake tahiya da ita dan kaga America ko Faransa ko wasu sun huto suna ta babatu kan wani abu kakai dibin ce haƙiƙanin lamari abin nan haka yake kawai dai abin da ka gani da idan ka shine haka amma abin da yake ƙasa su kadai suka san abin su ba wanda ya san ya san meye tsakanin su abubuwan da yake gudana mutum bai isa ba ya san meye hakikan lamari me yake gudana kawai abin da yake wajibi ga kan talaka ya tashi yayi addu'a Allah madaukin sarki ya kare mu da dukkan wasu tashin hankula da duk wani abin da zai kawo zub da jini na musulmi a cikin al'umma dan saboda su sun kuna abinda aka ce umarnin turawa ne wannan shugabannin namu na Afirka gaba ɗayan su ba wai na Niger ba dukkan su karnukan turawa ne abinda bature yace musu ayi in dai bat umarni daga bature yazo to ko akan ma'aihi su ce sun dabbaka shi wallahi ko akan ma'aihi su ce su dabbaka wani mugun abu in dai bature ne yace ayi shi zasu aikata shi ba su tsoron kowa in ba nan ba mutun zai mamakin ta yadda yaya aka yi a ce har Nigeria ce shugabanta yake zancen zai kama Niger hari mutun zai mamaki akan wannan to amma wanda ya san yadda siyasar duniya take tahiya ba abun mamaki bane in dai tura suka sa ayi abin da dai yake fata ya kasance ta gaban kanshi ce in dai ta gaban kansu ce dan iko wasu wannan hoto ne mutanen banza ne in dai ta gaban kansu ce magana fa tabbaka ce ta banza amma abun tsoron ya kasance uwayensu ne tura suke umarnin su in umarnin tura ne babu wanda ya isa ba gudu ba jada ba sai sun dabbaka shi kawai fatar da ake Allah madaukin sarki ya yi karhin su duk lokacin da ya kasance an koma ga Allah ana ta roƙon Allah ana ta addu'a komai zai taho cikin sauki kuma dukkan wani tsananin da suke gani sun sa al'umma za a shiga tsanani su suna tunanin su ne suke rike da mutane shi yasa suke ta barazana zan mu yanke kaza zan mu yanke taimaka muku zan mu yanke ba ku kaza ba su san ba cewa musulmi ya san cewa taimako na Allah shine taimako duk wanda yake musulmi yayi dogaro da imani da cewa duk wata wahala da kunci da yazo to Allah da ya kawo ta shi yake da mafita akan ta ko ma menene ba wuta ba Nigeria su yanke wuta ba wuta ba kakanninmu da suka rayu cikin wuta suka rayu a yanzu haka yan kauye a cikin Niger gaba ɗayan ka ɗauka wanda suke rayuwa babu wuta sun yi yawa ke wanda ma suke cikin nata dan an raba su da ita ba mutuwa ba zasu da ma duk wani abin da ya biyo baya suke ɗaukan mataki na kanshi to a mai da dai Hausa yake cewa bakin da Allah ya tsaga bai hana mishi abin da zai ci Allah madaukin sarki shi yake da mahuta abin da muke kira kawai duk kufa da addu'a da ikhlasi da gaskiya Allah madaukin sarki ya huda mu cikin wannan rikicin da duk abin da yake da ma yankin Afirka gabaki daya kai kasance an yi anhwani da wannan muggan shugabannin karnukan turawa akan hargitsa yankin da wulakanta shi ya alika hadarin nan magana